za a iya tunawa rikicin majalisar dokokin jihar Bauchi ya faru ne a sanadiyar zaben da ya gudana, inda aka samu kakakin majalisa guda biyu, da hakan ya sanya alatilas majalisar wakilai ta tarayya kafa kwamitin gano matsalar a ƙarƙashin Honorable Sarki Adar. A hira da manema labarai, lauyan masu shigar da ƙara barista Jibrin Sa'id Jibrin ya yi ƙarin haske dangane da batun hukuncin kotun.
Mun samu hujjoji bayyananu cewa wasu daga cikin 'yan kwamiti ɗin nan sun ma riga da sun yanke hukunci akan wannan magana, wanda muke ganin an saba mu wannan doka, don haka muka je gaban kotu cewa to mu ga korafinmu. Kuma ƙarƙashin haka ne ita wannan kotu ƙarƙashin jagorancin Honorable Justice Mazu Abubakar ta ba da umarnin cewa ta dakatar da ita majalisar tarayya da ma ita majalisar ƙasa National Assembly gaba ɗaya, da shi kakakin majalisar tarayya ta ƙasa, da su wannan 'yan kwamiti ɗin, daga yin wani abu akan wannan magana, a koma tun matakin da ake ciki akan wannan magana a ranar Alhamis 18 ga watan Yuli da ya gabata, har sai ta duba cikin wannan ƙorafi da muka gabatar mata, wanda kuma ta saka in Allah ya kai mu da kaiwansa za ta saurara ranar 3 ga watan 10 na wannan shekara mai zuwa.
Shi ma da yake bayani kan mutum mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi, Dan Lami Ahmed Kaule, ya yi bayanin matsayin majalisar dokokin.
Kada a yi karan tsaye wa dokokin majalisar jihar Bauchi. To da dai abin majalisa a daidaice take, domin duk wakilcin da ake nema an samu, duk abin da majalisa za ta yi, majalisar jihar Bauchi tana yi.
Ba ku tsaya, ita wannan kwamiti ta gabatar da rahoton ta ba.
Ai, abinda ne muka yadda da shi kuma duniya ta yadda da shi shine, idan akwai wani matsala da ya gagari warwarewan wannan majalisa, to majalisar tarayya za ta zo ta shiga ciki don ta warware. To mu kuma a majalisar jihar Bauchi babu matsalan da ya gagari warwarewan majalisa.
To yana matsayinku?
Matsayinmu shine a jira kotu, kamar yadda ta ce, kada wani ya shiga hurumin da ba nasa ba, ya dakata har sai kotu ta yanke hukunci.
Gamayyar haɗin gwiwar ƙungiyoyin siyasa a jihar Bauchi ta bayyana matsayinta kan rikicin majalisar. Honorable Sani Ahmed Bura shine shugaba, ga abin da yace.
Na jaddada goyon bayanmu wannan zaben speaker da mataimakin speaker da aka yi a jihar Bauchi. Muna tare da wannan zabe saboda dukkan ka'idoji na doka da standing order na majalisa da kuma constitution na Najeriya ba inna aka saba ka'ida. So da haka muna tare da wannan zabe da aka yi na speaker Right Honorable Abubakar Y. Suleiman da mataimakin sa, kuma wannan shiga da kotu ta yi tace ta bada order cewa a maintain status quo. Wannan ya bada wani dama wanda kuma insha Allah mu masu ruwa da tsaki a wannan hidima din za mu samu damar da za mu sasanta wannan matsala a siyasance ba tare da an sami wasu masu tsoma baki a ciki ba.
Abdulrahman Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.